malamar?
Suna na Aisha.
Aisha wa?
Mustapha.
To malamar Aisha, ba mu labarin ki a takaice.
Ni ɗan Niger State ne. To amma muna zama a Sule ja iyayena, ina tare da iyayena. Ina kuma na ga makarantar Secondary School Government Girls Arabic Secondary School Dukko.
To da kika kamala kin ci gaba?
Gaskiya ban ci gaba ba.
Me ya hana ki ci gaba da karatu?
Wallahi ba komai dai na dan kusan ne na samu kuɗin sai in ci gaba.
Sana'ar me kike yi da har zaki tara kuɗi ki ci gaba?
Gidan mai, Allah ya yarda.
To a wace shekara kike kamala secondary?
2013.
Kuma me kike sha'awar yi idan kin samu damar ci gaba?
Mass com.
Me yasa kike son ci
gaba? A kai ina ba yin tunani kawai.
Eh wataƙila ai dole duk wanda kika ga mutum ya ce yana da ra'ayin abu to tabbas akwai inda yake son ya cimma ko kuma akwai wani muradi haka.
To wallahi ni haka kawai nake dai son mass com din.
To kamar yaushe ne kike son ki fara karatu?
To wallahi ban dai sani ba, duk lokacin da Allah da ya bani iko nake son in ci gaba.
To yanzu wannan sana'ar da kike yi wani irin alfanu kike samu?
Gaskiya to alhamdulillah ba laifi, ina dan samu ya gwargwado.
Ina batun kalubale?
To ba wani kalubale a cikin ta gaskiya sosai haka.
Ba kalubale da ke fuskanta? Duk abin da ke bukata kina samu?
Insha Allah.
To me burin ki a rayuwa?
Buri na aure.
Aure? Kuma ta nake kin ce kina son ki karbi kika aure?
Gaskiya buri na, zan iya ci gaba, kin san akwai matan da suka yi aure suna iya ci gaba da karatu ko ba haka ba? Allah ya sa karatun ne, to Allah ya sa kuma aure ne, duk wanda dai abin nan bubi na duka ciki.
To ni kina gare ki ga yan wanki mata musamman matasa.
To kinga abin da ban san kiga da zan musu wanda ya shawara na akan su ne su kasance dai mata masu kula da kansu, saboda kin san zamani yanzu ya lallace. Yawancin maza yanzu nan ba dan Allah suke son mata ba, kuma yarinya ta kama sana'an kanta yafi mata.